ga wakar gwamna na zambar gogaki
da annabijin sauri
kamar dauda lawan dare mai girma
da dauda lawan dare
gogaki kalkawa ku muke goyen baya Barawa ku suke goyen baya
Bar
albashir dauda Bar albashir yana goyen baya
Bar albashir
sauriya Dauda azan farkai gara
Dauda lawan
dare gogaki Dauda da atiku hajjal waliya
Dauda da atiku bidifi
Yau babu wuta muna neman mafita
Bar albashir dauda
Yau babu tsaro muna neman mafita
Bar albashir sauriya
Gaba ilimi muna neman mafita Gaba aiki muna neman mafita
Dauda da atiku bidifi
Harkar ilimi muna neman mafita Harkar noma muna neman mafita
Dauda lawan dare gogaki
Talakawa na ta jin zafi na wuta
Dauda da atiku bidifi
Ga dauda lawan kawai shi ne mafita Dan zamfara zai cire matata ta Sa aiki kuma shi ne mafita Gwamnan mana zambar yalo
Dauda lawan dare oyoyo
Na yan an ka ku zo dauda yalo
PDP ce mafitar kowa
Yan bakura ku zo dauda yalo
Zambar ga sabon gwamna yalo
Jirnin magaji fito dauda yalo
Dauda lawan dare oyoyo
Ku fito ku kuyum dauda yalo
PDP ce mafitar kowa
Yan bango daga dauda yalo
Zambar ga sabon gwamna yalo
Sai ku fito gumi ga dauda yalo Kupito na gusau dauda yazo
PDP ce mafitar kowa
Jama'ar kaura dauda yazo
Zamfaraga sabon gwamna yazo
Yan namo da fito dauda yazo
Dauda lawan dare oyoyo
Mutan maradin ga gwamna yazo
PDP ce mafitar kowa
Al'umman maruga dauda yazo
Zamfaraga sabon gwamna yazo
Sai shinkafa fito dauda yazo
Dauda lawan dare oyoyo
Talatal mabbar sai ku fito Safe fito dauda yazo
Zamfaraga sabon gwamna yazo
Kuma zurmi ku zo dauda yazo
Dauda lawan dare oyoyo
Ona rabin lawan dauda ya bi
PDP ce mafitar kowa
Na bunguda hasken al'umma
Zamfaraga sabon gwamna yazo
Ona rabin lawan barauke ne
Dauda lawan dare oyoyo
Ona rabin lawan namijin giya
PDP ce mafitar kowa
Ona rabin lawan dauda ya bi A zambara dan shi ne mafita Albashir sauriya zo Ga dauda lawan dare gogaki Bidifin majam'iyyar yara Atiku Abubakar shi ne mafita
Zamfara Albashir sauriya zo Ga dauda lawan dare gogaki Bidifin majam'iyyar yara Atiku Abubakar shi ne mafita Zamfara Albashir sauriya Ga dauda lawan dare gogaki Bidifin majam'iyyar yara Dauda kawai shi ne mafita
Zamfara Albashir sauriya zo Masu bara suke neman kango
Dauda lawan dare gogaki
Domin tsoka ake neman tsoro
Dauda da atiku bidifi mafita
Ga gwamnan mu ga nasara ta zo
Zamfara Albashir dauda yazo
Mai murna kawai jirgin ya zo
Zamfara Albashir sauriya zo
Dauda lawan a PDP ya zo
Zamfara Albashir dauda ya zo
Gwamna kawai shi ne mafita
Zamfara Albashir sauriya zo Ga dauda lawan dare gogaki Bidifin majam'iyyar yara Atiku Abubakar shi ne mafita
Ya za a dace mu a hana mu kuka Talakawa mabuto daukar jinka
Dauda lawan dare gogaki
Mai PDP kawai karmin shakka
Dauda da atiku PDP mafita
Kai dauda lawan kawai shi ne naka
Zamfara Albashir dauda yazo
Shi ke kishin kadan kwaya na sanka
Zamfara Albashir sauriya
Dan zamfara dukkanin mu muna sanka
Zamfara Albashir dauda yazo
Dan dauda lawan kawai kai ne mafita
Zamfara Albashir sauriya zo
Sabon gwamna muke yi wa take Ga dauda lawan ashe tulumin warke
Ga dauda lawan dare gogaki
Dan wake zo ka ji gatsinki
Dauda da atiku bidifi
bana APC ashe kuwa da saki kayan kariyar ku daurin ya tsinke
ayya
mun gane shirin kutun da ya da zafi dan haka daudala wala kawan ji ne magita narabal lawal ne na kawo narabal lawal balau sarkin togo bungu da mai jama'a da yara har so
kai
kai PDP ake magana ba
kai
PDP ba fanko ko zango a kasa an sha mun warke
togo kai
sai ku kawai da Dauda ne mabiga wahala gurin ji kan tsira dan zambar yau muna neman tsira
da ati ku PDP
mun saka kudin mu an hana mai kara
Al-Bashir Dauda
ba aiki sai tilin shirgin hira
Al-Bashir Sawiya
lolo lala kuma bana zai tsikara
Al-Bashir Dauda
dan zambar babu mai magata
Al-Bashir Sawiya zo
misali saka mai noma shi ka gane gwarin kunya yau PDP a zambar ba kariya
Al-Bashir Dauda
mun ne gawar APC kariya rabo ne farko a fannin yallaya
Al-Bashir Dauda
mun bana PDP kawai ita ce mabuda
Al-Bashir Sawiya zo
yarje da mai kwanye ga Dauda lawal da baya san coge kullun shi gaskiya ce zai zage yau aiki matsayin sa na gogai Dauda tun yanzu mu aika burge dukkan illar da sun kai zai goge
yan
zambar babu Dauda ma huta kalamin dan baiwa ne farfe san ku ba na gaggawa yara su ne suke garkan garwa kunga bunje lo da ban kwada na dawa ya Dauda ga Atiku a dan baiwa ma'ana dan fara APC gawa bana Dauda lawala Atiku muke fata magana ta garo ina muka kwan a kasa kullun kariya ku yarda da kun kasa domin babu tsaro ana ta jisa a kasa wayo Allah su mai da tsaron wasa wayo Allah su mai da tsaron wasa rai kan talakawa za a yi ba banza PDP kawai ita ce mabuda Al-Bashir Sawiya zo
ga Dauda
san galibin ku kuna kallo sai har ma magiya suna ga dayin gwalo da talin arzikin mutuntun ya yi wulo sun baka kaza talauci na zuwa sun kulle hoda sun ban mu dafin gwalalo kayan wata jaje damu muna yalo wannan gwamnati ta zama ta tuta bala bayar da tutawa shi saba zai bi dangin tutawa ona rabala wala balau bai zauna ba layin dauda yake bi ba wai ba haka kan atiku bai saurara ba dan ya san so ba za su yi wasawa wasa da hakkin mutane kai wauta talakawa malakal kirawa kowa mun gana buri farna ya kawa kowa to bana dai baro turo tu bane tsamma mu ati ku kawai da dauda wa kowa dan zambarga ati ku ma hausowa wanna dagdala wala azambara ne giwa Najeriya ati ku muke fata wata jam'iyya na taimako tai mushi mauzanta mutun ta kasu ne karshe zuciyar batau sai tun ta bushe a cikin sa ake da gwamna mai tushe ya tuba san kudi ya zar kwaje APC yau dara ce ko yaushe ta su dauda lawala fatakke yan tuta wani da yan sai wasu na waka waɗansu zina kuli cikin nama ana iya jin wayi duka jam'iyyan kasa bane su wayi domin PDP kaɗai ita ce tsari mu fi sauta lawala mu sha damun kauri a ƙasa Atiku za mu riƙe kwata mai gidan mu yana yinka haka dan shi ke sani in yi mawaka ban san ka ba shi ya sami ni kaunar ka haka tekun kasar mu muna yinka mai girma na walbalau na kaunar ka da kai yau zan bala PDP ce ba za haka mai wakar ta kubar bai san waka an gugu ma mamatar albarka daga tun ka akwai wuya in ba dirka mokaran da akwai tirka tirka mai tarin gaskiya mai kai duka magana ba ta fita sai an furta Albashir sauyi ya zo ga dauda lawal da rago gage bide gumma jam'iyyar yara Atiku Abubakar shi ne mafita
Albashir sauyi ya zo ga dauda lawal da rago gage mafita
bara albashir sawiya zo
bara albashir sawiya zo
ga dauda lawan da rago gaiye
ga dauda lawan da rago gaiye
gidibin majamiyar yara
gidibin majamiyar yara
abubakar shine mafita
abubakar shine mafita
gidibin majamiyar yara
bara albashir sawiya zo
bara albashir sawiya zo
ga dauda lawan da rago
gaiye
gidibin majamiyar yara
gidibin majamiyar yara
abubakar shine
mafita abubakar shine mafita
dauda lawan da rago gaiye
dauda lawan da rago gaiye
dauda lawan da rago
gaiye dauda lawan da rago
gaiye gidibin majamiyar yara
gidibin majamiyar yara
abubakar shine mafita
abubakar shine mafita.